galibin waɗannan alhazida suka biya kudaden su karkashin tsarin adashan gata da hukumar alhazan Najeriya ta bullo da shi da nufin baiwa masu karamin karfi damar biyan kujerar hajji cikin sauki sun biya kaso mafi tsoka na kudaden nasu ne tun kusan shekaru 2 zuwa 3 da suka shude
wanda da watanni suna ta yaudarar da mu wannan zalin harkokin kudawa kayan da ba ni kuma kamar yadda take zuwa suna ta zawo in dai gaskiya akwai kujerar mu a dauko mana kujerar
yadda waɗannan maniyata suke tattauna tsakanin su kenan cikin lafazi na fusata a harabar hukumar Alazai ta Kano lokacin da suka je neman sanin makomar kujerun su maniyatan dai sun koka kan yadda jami'ai a hukumar ke musu jeka ka dawo
turara Ibrahim Muhammad dole mu bata ranmu domin an yaudare mu tun lokacin da aka bude wannan sassaƙin na hajji service camp aka ce mu je mu bude a can gwada aka yi taro da gwamnatin jihar Kano ni na halci wajen har da gwamna da kuma ainihin hukumomi na jaiz da na naikon duk wallahi tallahi da su a wajen ni ake gaban cewa mu ba kujer mu har yanzu ba a turo mana ba an mana gwajin corona mun yi screening an ce sai mun ka garanto komai mun kawo wasu ba daga cikinmu an yi musu allura amma tun daga wannan lokacin ya zama cewa ana ta yaudar mu kullum sai a ce ga har yanzu ba a ba mu uniform ba ba a ba mu jaka ba
Yahaya Abdul Qadir Bichi sama da wata uku na bar harkoki na kan wannan hanyar tafiya kuma yanzu ake ce mana ba kujeru mu burin mu a ba mu hajjin mu kaba ban kujeru mu tafi amma yanzu aka ce mu ta wuta
Sayyidina Abdullahi ko kenan Allah ya bi mana hajjin mu in dai ba ba mu kujera ba
ita kuwa wannan hajjiyar cewa take jimlar fiye da naira miliyan 3 ne ta biya a asusun bankin jaiz ta hannun hukumar Alazan ta Kano
mun zo jiya wurin dak ya ce mana babu kujera mu gaba ɗaya ta nakon ba a kawo musu ba mu kuma sun ciri kuɗin mu 2 million sun mana tax alat ya shigo mana na jaiz shedar an ɗibi kuɗin mu last year na biya 1.2 kuɗi na ina nan this year kuma mijina ya biya mun 2.5 a jaiz bank yanzu ina da 3 wani abin a cikin nan filigram sun ce dai kawai babu kujerun mu ba a tunakon ba ta turo musu kujerun mu ba kujeru muke nema ba kudin mu ba
Alhaji Abba Muhammad dan Batta dake zaman sakataren zartarwa na hukumar Alazan Kano yayi tsokaci dangane da wannan batu
mun yi magana da waɗanda suke da ruwa da zakiya ta hukumar kula da aikin haji da umara ta tarayyar Najeriya ina roƙo da saka wa Alazan mu bakin Allah waɗanda suka bar kudin su shekara 2 wannan visa domin mu printa mu ba su dama kuma ina roƙon da hukumar Alazai ta ƙasa da ta taimaka ta gaggauta da samu allocation na waɗannan jami'ai ko kuma waɗannan Alazai bakin Allah waɗanda suka gudu niyya ta hanyar haji sai suke na kontara turo da Alazai kuma waɗanda ba su saka kuɗi a jaiz ba saka kuɗi a nakum ba saka kuɗi a hukumar Alazai ba ana turo da allocation din su yanzu haka ina da list da allocation na mutum kusan 80 zuwa 90 kuma abu ta zo da drop din su kuma a ce in saka su lalle a jihar Kano kamata yayi kamar yadda suke wancan allocation nasu na alfarma su ma jaiz bank su yi musu allocation na alfarma
da na tuntuɓi kakakin hukumar kula da ayyukan haji ta Najeriya Hajiya Fatima Sanda Usara ta ce hukumar ta sami rahoto kan rashin samun kujeru ga alhazan da suka biya haji bisa tsarin adashen gata a jihar Kano kuma za a bincika domin ɗaukar matakan warware matsalar Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria